Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar hepatitis da ke ci gaba da addabar mutane a Najeriya. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma yakan kawo kumburin hanta da kuma ciwo. A wasu lokutan ma cutar takan sa hantar ta ƙi yin aiki daidai ko kuma yadda ya kamata. Ƙwayoyin cuta, nau'in bacteria da kuma virus suke haddasa ta. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wannan cuta ta hepatitis.
Hepatitis dai yana nufin cutan hanta, wato shi wannan hanta kuma ya kamata mu yi bayani a gurguje akan aikin shi. Aikin shi babba ne kamar haka, wanda shine detoxification, wato ya kasance cewa ya kashe kowane irin ƙwayan cututtuka da za su iya shiga jikin ɗan adam, haka ma kuma abinci da abin da za mu sha ɗin da zai iya cutar da mu. To wannan hantan yakan taimaka sai ya rage ƙarfin su, kuma ya kashe su gabaki ɗaya, sai ya bar mu da abin da muke buƙata. So yayin da ya kasance wannan cuta na hepatitis, wato cutan hantan ya shiga cikin jikin hantan kenan, to kuma kenan ya fara taɓa irin wannan aiki na hanta da ya kamata a ce yayi. So ɗaya daga cikin biyu zai faru, ko ya kasance aikin nashi ya ragu na kashe waɗannan ƙwayoyin cututtukan da ya kamata a ce yana yi, ko ma ya bari gabaki ɗaya, saboda ƙwayoyin cututtukan sun kashe waɗannan sinadaran da yake jikin hantan da yake taimaka mana gurin yaƙi da cututtukan. Wannan shine a taƙaicen taƙaitawa na bayani na hepatitis generally tare da wato ainihin aiki na hanta.
To likita, shin cutar hepatitis ta maka su kashi nawa ne?
To hepatitis dai yana da rabe-rabe iri-iri. Rabe-raben nan kuma za mu raba su ne gida kamar haka. Na farko dai za mu raba based on wato duration. Muna da acute, muna da kuma chronic, wanda aka fi sani kenan. Wato acute shine yayin da mutum ya samu wannan cutan hantan a cikin wata shida yayi ƙasa, wato a cikin sati ɗaya, sati biyu, wata ɗaya, biyu, uku, huɗu. Yayin da ya kasance cewa kuma ya wuce wata shida, ko da ma a zo a ce wata shida da sati ɗaya ne, wata bakwai, wata goma, shekara ɗaya, to ya da chronic hepatitis kenan. So wannan shine babban ire-ire, ko in ce rabe-rabe based on duration ɗin shi. Amma kuma ba sannan haka ba, muna da manya-manyan rabe-rabe based on irin abin da yake janyo shi. Kamar yadda aka sani, muna da hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses. Hepatotropic viruses su ne wato ainihin cutan virus ɗin da suke sa cutan wannan hepatitis ɗin, amma kuma ba sa sa wani abu bayan cutan hanta. Amma non-hepatotropic viruses kuma su ne wanda suke sa cutan hanta tare da wani cuta kuma daban, wato za su iya sa cutan hanta su sa na ƙoda, na jini, ko na fata da sauransu haka. Wannan hepatotropic viruses ɗin nan su ne wanda aka fi sani irin su hepatitis A, hepatitis B, C, D, tare da ma kuma E, wato hepatitis A, B, C, D, E kenan. Non-hepatotropic viruses kuma su ne irin su cytomegaloviruses, Epstein-Barr viruses, muna da irin su yellow fever viruses, muna da irin su herpes simplex viruses. Duka waɗannan suna iya causing hepatitis, sai dai amma ba zallan hepatitis za su iya causing ba, har da waɗansu wato ainihin cututtuka ma na jinin jiki. Ba dukansu dai viruses ne, ba bacteria ba, ba fungal ba, ba kuma protozoa ba. Amma bayan su muna da waɗansu ire-ire na hepatitis kamar autoimmune hepatitis, kuma muna da neonatal hepatitis. Yanzu zan ɗauke su a gurguje-gurguje ɗaya bayan ɗaya, sai na bayanin su insha Allah.
Shin me ke haddasa cutar hepatitis?
Abin da yake haddasa hepatitis, kamar yadda na faɗa, akwai hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses. Yanzu bari mu ɗauka hepatotropic viruses ɗin. Hepatitis A tare da kuma E, irin yadda suke haddasa hepatitis ɗin, ko in ce virus ɗin hepatitis A da kuma da E, inda suke haddasawa suna kamancecce ne. Yawanci akan same shi ne daga abin da mutum ya ci ko kuma ya sha, wato fecal oral route kenan. Wato ya kasance cewa daga abin da mutum ya sa a bakin shi akwai wannan cutan hepatitis ɗin a ciki, wanda wani wanda yake da cutan ya watsa mutane ta fannin kamar a ce abinci, ta fannin abin da mutum yake sha. Kuma an fi samu ne, ko in ce an fi ganin su ne, musamman shi hepatitis A da E ɗin kenan, ga wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari, suke sayan abincin kan hanya, be it ruwa ne ko kuma abincin kan hanya, musamman abincin kan hanyar da aka ce aka soya shi, ko aka dafa shi, ko aka haɗa shi, ba wanda yake rufe ba, kamar a ce maka biskit da ɗan dama-dama, amma ga biredi ma wannan da mutum zai iya saya, balle har mutum ya je yana sayan alal misali irin su lemu, ko kuma gyaɗa, ko mutum ya sayi fura da nono, ko wani abu, duk ba laifi bane. Amma kuma chance, ko in ce za a iya samun waɗannan hepatitis A da E ɗin, so sai bisa almost kashi 80 zuwa 90 ga wanda suke da hepatitis A ko kuma E sukan zo mana ne yayin da ya kasance cewa sun yi tafiya sati 1 ko kuma sati 2 da ya wuce. So ga matafiyin da yake tafiya daga gari zuwa gari wanda tafiya baya masa wahala ko kuma irin yanayin aikin shi ko kuma aikin ta, in dai ba su kiyaye abin da yake shiga bakin su ba, to za su iya samu waɗannan nau'i na hepatitis A ko kuma hepatitis E. Sai dai dadin su in Allah ya yi, to yawanci sukan warke a cikin ɗan satuka cikin watanni ba tare da ma an bada magani ba. Amma wata rana in ya kasance ba su warke ba, to suke yi muni sosai har sai ya kasance cewa sun jawo illa ga hanta, wani abu shi hepatocellular carcinoma. Amma wannan kan ɗauka lokaci sosai kuma bai cika faruwa ba. Amma in dai ba a kiyaye ba, tabbas in ya zo ba ya da wani standard magani da zaka zo ka ce ga maganin shi. Shi sa rufin asiri shine yayin da mutum zai yi tafiya kada kasance ya sai komai a hanya kyanta, ya samu ya dafa abincin shi, ya tsara kayan shi a garin su, ya sa a jakan shi, sai ya tafi da shi. Illa in dai akwai wani guri reliable kamar restaurant da an tabbatar da tsaftan su da kuma iya abincin su da korewancin su, gurin tsafta da sauran su, to ba laifin mutum in ya sai abinci a gurin.
To likita, mun fahimci cewa akwai nau'ikan cutar, shin akwai wani bambanci ne akan abubuwan da ke haddasa su?
Hepatitis B da C su ma suna kama sosai, saboda abin da yake jawo su kusan abu iri ɗaya ne, jini. Yayin da ya kasance cewa mai jinin wannan hepatitis nan ya mika wanda bai da shi, kuma ya ake samun jinin, su ne fannuka kamar haka. Fanni na farko shine yayin da mutum bai da lafiya, jinin shi ya kasa, sai aka samu wani wanda bai screening din shi ba, wanda shi kuma yana da hepatitis, sai ya baka jini. To yayin da abin ya faru haka, ko baka da hepatitis tun da ya baka jini, leda ɗaya ne, leda biyu ne, ko mun kankantar shi, ko da a ce a cikin sirinji ne aka bawa jariri wani abu shi alucate kenan for example, to zai iya daukan wannan hepatitis B din ko kuma C din. Na biyu aka same shi ne ga wanda suke saduwa da juna, wato wanda suke saduwa musamman da mata da yawa ko macen da suke saduwa da maza da yawa. Wannan zai kasance cewa in ya kasance tana da cutar, to in namiji ya zo ya dauka, wani namiji zai zo ya dauka, ya zo ya dauka da sauran su haka. Haka ma kuma in ya kasance namiji yana saduwa da mata sama da guda 2, 3, 4, 5, ko da ma a zo a ce matan shi ne, to in dai yana da wannan cutar hepatitis B din ko kuma hepatitis C, to zai sauke da sauran kuma watsa musu. Kuma akan same shi ga wanda suke aikin shaye-shaye, wanda musamman suke allurayya a jikinsu don su ji daɗin wannan abin shaye-shayen da suke yi din. To yayin da kasance wannan ya ja alluran ya maka a jikin shi, ya miƙa wancan suna amfani da wannan sirinji iri ɗin ko kuma alluran iri ɗaya ko kuma shi needle ɗin iri ɗaya, to ba abun mamaki bane kasance ɗaya ya miƙa wa sauran. To shi yasa in aka ce maka mutum yana da hepatitis B ko hepatitis C, abinda zai fara karkatowa hankalinka shine ta jini da kuma saduwa da kuma wani abu wanda ya hada da jini dai. Ko matsalolin wayannan hepatitis C din tare da hepatitis B din yana da muni, saboda yawanci sune wanda sukan samu hadda acute tare da kuma chronic, wato yakan iya aukuwa na cikin wannan watan da na faɗa, hakan ma kuma yakan wuce watan da na faɗa sai ga yayi shekaru a jikin mutum. Kuma yawanci sune suke zuwa da consequences, wato suke zuwa da manyan illoli yayin da mutum in ya kasance yana da su bai yi wani abu akai ba. Shi yasa ake tsoron ga wani a tsoron mutumin da yake da wannan hepatitis B da C din. Shi yasa alhamdulillah ana da ma vaccine ko in ce ana yin immunization, wato rigakafin su ga wanda bai da shi. Amma in ya kasance kana da shi, ba a bukata ka je kai waɗansu yakan kawo musu kansa na hanta tare da illoli daban-daban. Shi yasa in mutum ya zo yi, sai an yi screening din shi, an tabbatar da bai da shi kafin a bayar, wato rigakafi ne ba wai magani ba. Shi kuma hepatitis D akan same shi ne yayin da mutum yake da hepatitis B, wato ABCD. Ba ka samu D din ba, sai kana da B. So in ya kasance cewa mutum yana da hepatitis B, to ya sani cewa zai iya samun wannan hepatitis D din. Amma dadin ta in ya kasance baka da hepatitis B, ba za ka taɓa samun hepatitis D ba. D for Delta, B for example, Beta. Yayin da ya kasance mutum yana da hepatitis B din nan, kuma ya zo ya samu D a haɗe, ana kiransu co-infection. Amma yayin da ya kasance mutum hepatitis B yake da shi zalla, sai bayan waɗansu satuka ko kuma watanni ko ma shekaru ya samu hepatitis D, ana kiransu super infection, wato kana da B kenan kuma kana da D a haɗe. Wannan abin ya nuna cewa ya fara yin muni kenan sosai. Autoimmune hepatitis kuma duk ya fi tsoratarwa a cikin su, amma alhamdulillah bai cika aukuwa a cikin al'umma ba. Shi kuma ba komai bane yake nufi, illa sashin jikinka ne da ya kamata ya kasance ya kare ka daga daukan cututtuka, ya kare hantanka, to shine yake kuma attacking hantanka, wato shine yake jawowa wannan hepatitis a anta hantanka. Isa daga watan auto yana nufin automatic immune, wato shi immune system ɗinka sai kasance wani abin da har yanzu ba da isasshen ilimi a kai, sai shiga cikin hattan, sai ya fara sawa duk wasu alamu mai hepatitis da ka sani yake da shi, sai shi ma ya fara nunawa, kuma ya fi wahalan sha'ani, saboda ba wanda ya sai ce maka ga standard maganin shi, saboda kamar a zo a ce maka wato ainihin kamar hukumar tsaron da ya kamata a zo a ce sun kare gari ne, to sai kasance cewa kuma sun dauka makamai sun zo suna yaki da wannan garin da ya kamata a ce sun kare su kun ga kenan ɗan gari in akwai wanda ya kamata a ce sun kai kara ba su da shi saboda wanda ya kamata su kai karan sune suke attacking musu so that exactly abin da ke faruwa akan autoimmune hepatitis neonatal hepatitis shine wanda ake samu su a jariran da aka haifa daga yanzu zuwa kwana 28 wannan kuma yawanci inda aka haifa one ne ya kasance abubuwan da aka yi amfani da shi ba su da kyau ko kuma aiki da aka yi for example na CS a environment din da bayi da tsafta ko kuma mahaifiyar tana da shi kuma she son on entry to any treatment so ba amma ba ne za ta yi mika masa wato wani abu shi congenital hepatitis kenan amma wannan bai dan ci faruwa ba shi ma a cikin al'umma ko kuma a cikin wannan environment din da muke da shi kamar yadda na faɗa na yi bayani akan non hepatotropic viruses wanda su ma cytomegalovirus yellow fever tare da sauran duk wannan na faɗa su ma suna causing hepatitis to kada kasance mun manta da su mutum ya je ya samu bayi da hepatitis A B C D da kuma E a ce kuma yana da hepatitis ya tambaya wani iri ne a zo a ce masa ba a san wani iri bane a'a an sani sai dai ba dole kasance cewa an san tabbas cytomegalovirus ne yellow fever ne herpes simplex virus ne ko kuma Epstein-Barr viruses ne tare da sauransu
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a latilas nan zamu da sa'aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa dan jin alamomin cutar hepatitis da ma wasu muhimman batutuwa ko kuma bayanai akan cutar a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
Ala rawa kusi